Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21 da 16. Masu rarrabu mu a jamhuriyar Niger ka iya kama mu kai tsaye ta zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da kuma dalal dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a kodi yaushe akan voahausa.com. Masu rarrabu mu assalamu alaikum, barkanku da yau ranar Lahadi 6 ga watan Agusta shekara ta 2017. Ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Aliyu Mustafa Sakoto da sauran abokan aiki ke farcin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Sarfi, barka da wannan lokaci. Kasashen da ke da kujeru a majalisar dinki, wato kwamitin tsaron majalisar dinkin duniya, dukkansu sun jefa ƙura cewa sun yarda a kakaba Koriya ta Arewar su munanan matakai na horar da ita. Babban kungiyar bunƙasa harkokin ciniki ta ƙasashen nahiyar Latin America kuma ta dakata da Venezuela domin Venezuela din ta kore babban lauyarta. Sannan Pakistan ta ce Amurka ƙarya take mata da take cewa wai tana ba da hurumi ana kai hari a kayan Afghanistan.
Kanin labarin kenan aka ji. Ƙungiyoyin kare demokaradiyya da mama abotan kare zaman lafiya na kira da aka yi zuciya nesa ga dukkan al'umman Najeriya kan furcin da ka iya kawo rabuwar kawuna. Haka kuma za ku ji muna ɗauke da rahoto a jamhuriyar Nijar, kuma ƙungiyoyin jam'iyyun adawa ne ke nuna rashin amincewarsu ga ƙin gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta jagoranci shirin dashen itatuwa a jihar Gombe domin yaƙi da kwararar hamada. Sai kuma jihar Oyo, inda rundunar 'yan sandan ta gabatar da wasu 'yan fashi da makami ga manema labarai. Za mu kawo muku maimaicin shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To kafin ba ku labaran, muna so mu fara ba ku hakuri tukunna ba ku ji kaɗan da kuka saba ji. Muna kawo muku bayanin zaka tarin injiniyoyin mu na nan suna neman su gane abin da ya faru, amma dai muna fatar kuna jima'a yanzu. To ga labaran baki ɗayansu. Ƙasashen da ke da kujeru a kan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ɗaukacinsu duk sun jefa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin ƙarfafawa Koriya ta Arewa wasu sababbin matakai na tarnaƙi wanda za su sa ta yi asarar zunzurutun kuɗin shiga kamar dala miliyan 1,000,000, kuɗin da aka ce tana amfani da su wajen gudanar da shirye-shiryenta na ƙera makaman nukiliya da kuma masu linzamai. Shi wannan yunƙurin na majalisar ɗinkin duniya dai martani ne da ya biyo bayan makamai masu linzamai da Koriya ta Arewa ta cilla sama a ranakun 3 da kuma 28 ga watan jiya na Yuli, wanda har ba su yi nuna cewa yanzu haka Koriya ta Arewa ta mallaki fasahar da za ta iya harba irin waɗannan makaman sakawar hannun Amurka da kuma kusan dukkan ƙasashen nahiyar Turai ma. Wannan matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka dai abin da yake nufi shi ne cewa Koriya ta Arewa kenan fa za ta rasa sulusi, wato kashi 1/3 na dukkan kuɗaɗen shigar da take samu daga hajar da take fitarwa zuwa ƙasashen ƙetare, wacce take samun dala miliyan 3,000 a kan sako wace shekara. To hali yanzu kuma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, wanda ya somo wani rangadi na ƙasashen nahiyar Asia, ya samu ya gana da ministocin harkokin wajen ƙasashe uku na wannan nahiyar, amma rarrabe da juna haɗe da su. Kuma ministocin sun haɗa da na ƙasar Myanmar da Japan da kuma Koriya ta Kudu, duk a ƙoƙarin da shi Tillerson yake na neman ganin an daɗa matsawa ita Koriya ta Arewa lamba ta yi abin da ake so ta yi. A lokacin ganawa da ya yi yau Lahadi da takwaransa na Koriya ta Kudu Kang Kyung-wa, su duka biyun sun jinjina a majalisar ɗinkin duniya a kan ƙudurin da ta ɗauka kan ita Koriya ta Arewa. A waɗanne dai dama aka shirya zai gana da ministocin harkokin wajen Rasha da na China, wato Sergei Lavrov da kuma Wang Yi. Babbar ƙungiyar bunƙasa harkokin ciniki da kasuwanci ta ƙasashen nahiyar Latin America ta MARCOSUR ta dakata da wakilcin ƙasar Venezuela a ƙungiyar a sanadin matakin da sabon majalisar yi wa kundin tsarin mulkin Venezuela ɗin ta ɗauka na sallamar babban lauyar gabatar da shari'o'i ta wannan ƙasa Luisa Ortega. A ƙarshen taron da jagabannin ƙasashen nahiyar suka kammala a can birnin Sao Paulo na Brazil, ministan harkokin wajen ita Brazil ɗin Alucio Ferreira yake ga manema labarai cewa su fa sun gaji da ganin shirmin da ke faruwa a can ƙasar ta Venezuela, wanda ya haɗa da kashe-kashen mutane ba gaira ba dalili da kuma danne haƙoƙin su jama'ar wannan ƙasa. ita wannan dakatarwar da aka yi Venezuela dai ma ba wato ba sa mata ranar ma da za ta kare ba kuma ma wannan ba shine karo na farko da aka taba dakatar da ita ba an taba dakatar da Venezuela a can baya saboda ta kasa cika alƙawarin da ta dauka kungiyar a jiya sabon ne dai wannan sabon majalisar tsarin mulkin ta Venezuela wacce aka ce aksar wakilanta duk cika kuma goya bayan shugaban Venezuela din ne Nicolas Maduro suka cire ita lawyer din Luis Ortega kuma har suka nada Tariq William Saab ya mai gurbinta a da shi Saab din nan babban jami'in kula da hakokin jama'a na Venezuela ne amma Amurka ta sha zargin sa a can baya da cewa ya kasa yawan aikin na kare hakokin mutane to bayan da aka cire ta ne kuma gungun wasu sojoji suka toshe ita Luis Ortega din hanyar shiga ofishin ta Yanzu kuma madugun jam'iyyar masu ra'ayin gurguzu na Venezuela din Diosdado Cabello ya ce an kai wani hari da ya kira na ta'addanci akan wani barikin soja da ke garin Valencia. To sai dai kuma a sakon da ya kawo kan dandalin sa na Twitter, Cabello, wanda shi ma dai yana cikin rukunin masu goyon bayan shi shugaba Maduro, ya ce sojoji sun shawo kan wani al'amari. Shi al'amarin ya biyo ne bayan wani faifan bidiyo da aka watsa inda aka ga wasu mayaka a cikin kayan sarki na soja. Kuma dauke da manyan bindigogi suna kaddamar da bore akan gwamnatin shugaban Maduro din a can jihar Carabobo dake wato inda shi garin Valencia din yake a ciki. To muna ba ku labaran duniyar nan ne fa daga sashen sanin mu da Amurka a birnin Washington DC. Pakistan ta yi alƙawari wato ta yi zargin Amurka da cewa ta watsi da zargin da Amurka take mata na cewa ita Pakistan din wai tana tankade da raira idan ta zo maganar kungiyoyin yan ta'adda da take kaiwa farmaki sannan kuma wai tana barin kungiyoyin yan tawaye suna amfani da kasarta wajen kawo makwabciyar ta Afghanistan hare-hare mashawarci kan harkokin tsaro na Amurka HR McMaster Shi ne yake ga wata tashar talabijin ta Amurka cewa gwamnatin Donald Trump tana son kasashe irin su Pakistan su daina ba da wurare da kuma kayan aiki ga kungiyoyin ta'addanci irin su Taliban ko kuma Haqqani. Sai dai kuma kakakin ma'aikatar harkokin waje ta Pakistan Nafis Zakariya ya ga wannan gidan rediyon mu na Amurka cewa ba haka abin nan yake ba. Ya ce Pakistan ba ta nuna bambanci wajen fatattakar yan ta'adda ko waɗanne iri ne. Ya kuma ce kasar shi bata taba ba kuma ba za ta taba barin wata kungiyar mayaka ta amfani da kasar ta ba wajen kai wata kasa farmaki. Dama Amurka da Afghanistan sun dade suna zargin cewa Pakistan tana yakar masu jayayya da gwamnatin wannan kasa kuma tana fatattakar su da kyau. Ana kuma sai ta kyale kungiyoyin ta'addanci na kasa da kasa suna cankarin su ba babbaka. To yanda wannan take faruwa kuma kungiyar Tahrik Taliban ta Pakistan take kaddamar da mujallata ta farko ta mata zallan su inda kuma take amfani da bikin wajen yin kira akan mata da cewa su zo su shiga kungiyar Taliban din ta mayaka mata su sadaukar da kansu su yi jihadi.
Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu tsandama cikin taskar rahotannin mu kungiyoyin kare demokradiya da kuma abota kare zaman lafiya da yaki da cin hanci sun yi kira ga amayar da zuciya nesa ga dukkan al'umman Najeriya su kauce abubuwan da ka iya tayar da zauna tsaye ga Nasiru Adam El Hikaya da karin bayani
kuma yadda wata kungiya mai suna Zionist Federation karkashin jagorancin Benjamin Onwuka ta ayyana kafa kasar Biafra har ma da ambatar sunayen wasu da suka hada da yan arewa ta tsakiya a matsayin ministoci ga shugaban kungiyar yaki da cin hanci don zaman lafiya injiniya Ahmad Zakarin Goroje ya dace dattawa daga kowane yanki musamman ma yankin arewa ta tsakiyar mai yawan kananan kabilu su kauce wa kalaman da za su iya barin baya da kura
zaka ga cewa manya-manyan mukamai da yan arewa suka rike yawanci zaka ga cewa daga wajen arewa ta tsakiya din nan sun rike mukamai manya-manya sannan kuma an samu daga cikin su wayanda suka rike kasar gaba daya da shekaru mafi yawa tunda baban gida ya shekara 8 General Yakubu Gawan ya yi shekara 9 sauran bangaren arewa din ba goyon baya suka bashi ne kai wannan shekara 9 da yayi mulki ba babu wani bangaren da ya danne wani bangare ban yadda da wannan magana ba. Inda aka zauna za a yi taro na abin da ya shafi arewa mai ya kawo Inyamirai ciki, inda Inyamirai suka zauna suna taro akan abin da yake na Inyamiranci, zaka ga wani mutumin arewa ya je ko ka je koraka za su yi. Amma a ce mu a arewa za a yi wani taro a kira Inyamirai ya zo ya zama yana cikin wannan taron, zan sake kira da babban murya matasa na arewa daga Maiduguri zuwa Niger, daga Kogi zuwa Kano, daga Yola zuwa Sokoto, duk inda dan arewa yake inda matashi ne ya santo gaba ta fi yawa a wajenmu.
Igwe Martins dan kabilar Ibo ne mai aikin wayar da kan ribar dinkulalliyar Najeriya, inda yace talaka ne na kowace kabila zai sha wuya in an bar wannan guguwa.
Yanzu an fito da political parties, zai ka gani chairman na arewa, secretary Ibo, public relations officer Yarbawa, kace ana so magana raba kasa, ga su suna rudu suna ko ina suna murna kace a raba kasa. Nasiru da shage maka wannan siyasa da kuma mu ba yaro ba ne, ko ka kira ni gobe abun da na ga maka jiya abun da zan ga maka yau, kuma suna da gaskiya akwai mutane a majalisa su je su zona su ga musu yawoci wanda suna majalisa ba za su yi da ba saboda mun san su.
Igwe, kai kana nufin masu kudi ko manya na kasar nan da suka dade suna harkar gwamnati kansu a hada yake kenan?
Kansu a hada yake a Ibo, in ka gani a Ibo ya fi yida da dan arewa Nasiru, ba Inyamirai mai rike kudi Inyamirai, sai dai dan arewa rike kudi Inyamirai kwana lafiya, ba fa arewa da zai kwana e ba arewa dukiyar shi duka ba, sai wani Inyamirai wanda ina yi harika a gindin shi da sunan kamfanoni zai kwana lafiya. So yaya za a raba kasa ana wannan harika Nasiru? Ba zai yiwu ba, haka aka yi tun aka haife mu, kuma haka kasan nan yake, kuma haka zai ci gaba.
Hausawa dai kan ce zaman lafiya yafi zama dan sarki. Nasiru Adamalika, muryar Amurka daga Abuja.
To madalla a gai da Nasiru. A jamhuriyar Nijar kuma jami'an kawancen ƴan ba ruwanmu ne suka koka game da kasa shirya zaɓen ƙananan hukumomi a ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Mun Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Zaɓuɓɓukan shugabannin ƙananan hukumomi na daga cikin jerin zaɓuɓɓukan da hukumar zaɓe Seni ta shirya gudanarwa a tsarin jadawalin zaɓen gama gari na shekarar 2016. Sai dai bayan kammala zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar rokoki, hukumar da ɓangarorin siyasar ƙasar ta Nijar a taron tattauna al'amuran siyasa CNDP sun zo da shawarar ɗage wannan zaɓe, domin a cewarsu ba su kammala shirya wannan fafatawa ba. Matakin da ƙawancen jam'iyyun 'yan ba ruwanmu ya ce ya fara kai masa iya wuya. Ga kakakinsu Ambali Dodo.
Kakin aje zaɓe na 2016, ai Nijar ba ta cika matsalolin kuɗi. To me yasa bayan wannan zaɓe da an kai za a ce Nijar ta shiga cikin matsalolin kuɗi? Sai su gaya mana ina wannan arziki na Nijar sun kasa shi. Yau a ce zaɓen ƙananan hukumomi, a ce yau Nijar ta kasa yin shi. Ai ka san ku babban bakin ciki ne cewa da wai rajista na zaɓe bai da kyau, alhali da shi ne anka zaɓe su, wannan ba hujja ce ba.
Matakin da shugaba Isu ya ɗauka a tsakiyar watan Yuni don ɗage zaɓen cike gurbin ɗan majalisa mai wakiltar Maraɗi wata hujja ce da jam'iyyun 'yan ba ruwanmu suka ce alama ce jam'iyyar PNDS mai mulki na gudun shan mummunan kaye.
Bai son a zo a yi wannan zaɓe, babu hujja. Kaga kenan ya taka kundin ƙasa, tunda gwamnati bai da incin yarda da wannan zaɓe. Kaga ya nuna muna cewa da lalle gwamnatin garin Niger yau tsoron yake yaje zabe a kadashi. Sun kasa shesta muka ce don Allah don Annabi su yi murabus tun ba su kai Niger inda.
To amma fa wani kakakin jam'iyyar ta PNDS tarayya Asmanu Muhammadu ya shure wannan zargi.
Zancen zaɓuɓɓukan nan duk jam'iyyoyi waɗanda suke iya kawo wa ɗan kwansaye ko mayar an tattauna da su a fada fara minista bisa taron wanda ake cewa CNDP. Mun amince mu dukkanmu a yanzu ba iya yin shi saboda matsaloli na tattalin arziki wanda shahi duniya gaba ɗaya. Sannan shugaban ƙasa doka ta ba shi izini duk wannan kwansaye idan suka yi wata shida ana iya ƙara masu har yanzu wata shida har lokacin da za a tiya saɓuka.
Satar mata da yaran nan 'yan jihar Difa kimanin 39 waɗanda Boko Haram ke ci gaba da garkuwa da su tun a ranar 2 ga watan Yulin jiya. Wata alama ce da ke nunin an gaza wajen tabbatar da tsaron ƙasa, in ji jagoran ƙawancen jam'iyyu 'yan ba ruwanmu Dr. Adal Rubaid.
An wani ne can ƙasar Nasaru aka yi wata attack ta terrorist da gudu shugaban wannan ƙasashen har da namu suka yi tahiya su je su yi ta'aziya. Na ɗiyanmu an ka ɗoke, bai kamata ba a yi shiru bisa wannan magana. Ya kamata president ya huto ya gwada tausayi ga wannan abu.
Ɗaki shi yasa inda ruwa suke yoyo. Shugaban ƙasa shi a shugaban ƙasa, kuma shi ya san matsalolin ƙasa, shi san da ƙasa take ciki. Kowa ya ji shekaran jiya rana 3 ga wata na 8 shugaban ƙasa message a la nation da wannan zanci ya fara.
A baya-bayan nan kawancan FRDR na jam'iyyun adawa ya zargi shugaba Isuhu da laifin cin amanar ƙasa, domin a cewar su rashin shirye zaben cike gurbin dan majalisa mai wakiltar Maradi tamkar bijirewa umarnin kotun tsarin mulkin ƙasa ne. Sai dai kan wannan zargi har yanzu ba wata amsa a gwamnatance ko a jam'iyyance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Sule daga jamhuriyar Nijar, kuma sai mu koma makwabciyar ta Najeriya, inda gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin dashen itatuwa domin shawo kan matsalar kwararar hamada a jihar Gombe. Ga Abdul Wahab da ƙarin bayani.
Karamin minista a ma'aikatar muhalli na tarayya Ibrahim Usman Jibrin shi ne jagoranci shirin dashen itatuwan wanda aka gudanar a garin Bojude da ke karamar hukumar Kwami a jihar Gombe.
Jihar Gombe tana ɗaya daga cikin jihohin da suke fuskantar hatsarin gurɓacewar hamada, shi yasa muka zaɓi Gombe. Gwamnati kuma ta yarda kuma gode musu.
A Najeriya ana da ƙasa wanda yake yawanci gurɓacewar hamada na mana illa, shin a gwamnatance menene gwamnatin tarayya take don
wayar da kan jama'a kamar da kaga mun taso tun daga Abuja da gwamnatin jihar Gombe?
To, akwai wani abu daga ƙarshe kenan wanda kuka shirya na musamman?
Mun shirya baiwa mutane iri da yawa wanda za su shuka ga ƙara talafa wa muhalli, kuma za mu ci gaba da yin haka.
Gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo Talban Gombe ya jaddada muhimmancin yaƙi da kwararowar hamada.
To, kamar yadda kuka gani mun taro domin kina na dasa itatuwa wadda gwamnatin tarayya take jagoranta a cikin Gombe State, tare barazana ta hamada da kuma sauran matsaloli da suke tattare da irin. Bayan shuka mun zo ne mu faɗakar da al'ummarmu na buƙatan dasa itatuwa da rashin sare su, kuma mun zo ne domin mu tabbatar wa gwamnatin tarayya da sauran gwamnatoci da waɗansu ma duka cewa mu gwamnatin Gombe a shirye muke domin mu tallafa wurin kowane irin ƙuduri gwamnati ta yi wadda zai taimaka mutanenmu a cikin Gombe State.
Kwamishinan ma'aikatar muhalli na jihar Gombe Hajiya Sa'adatu Sa'ad Mustapha Alkebban Kattingo ta ce ana ƙoƙari domin samarwa talaka da makamashi mai sauƙi domin hana sare itatuwa barkatai.
Ana duba abin da ke talakan da yake ƙauye zai same shi kuma zai iya amfani da shi. Akwai wannan wadatar kasan da rana ba sayansa zafi ba, sannan kuma shi wannan bawo da ke shi ma abu ne da ake zubarwa can dai ba amfani ma ake da shi kuma ba da aka gano amfanin shi ta wurin wannan cooking stove ɗin ba. Sannan kuma akwai wani stove shi ma ira zai kaman kwaya uku in aka saka zai iya dafa abinci da yakan zo da kunyan shi ne sai yakan iya dafa abincin mutane 50 a gida.
Alhaji Babayo Aliyu Usman shi ne shugaban kungiyar Jewel Habitat da ke yaƙi da gurɓatan muhalli, ya bayyana gudunmawar da za su bayar a wannan fanni.
Jewel Habitat tana ƙoƙari ta ga ta wayarwa jama'a kai da su fahimci gujewa gini a kan hanyar ruwa da kuma dasa bishiyoyi da kuma kamar haɗe zuba shara a cikin kiran mutane suna zuba shara a cikin incinerators ba a cikin kwalbatoci da kuma hanyoyin ruwa da zai blocking ba.
Alhaji Abdullahi Isa shugaban masu sana'ar bola jari a jihar Gombe ya shaida mini irin hoɓɓasar da suke yi don kare muhalli.
Kullum a cikin kare muhalli muke domin sana'ar da mamma da ka gani ɗin nan gaba ɗaya ka cokar ɗinta ta ƙare a wajen kare muhalli ne, kuma ta har kiwon lafiya duka tana ciki.
Wani matashin ɗan siyasa Shafiu Idris ya ce sare itatuwa a wasu ƙasashen laifi ne.
To, sare itatuwa saboda waɗansu ƙasashe baka isa ka je ka cire koda gindi ɗaya na bishiya ba ma, in ka cire doka ne kama ka za a yi. Amma mu a ƙasar nan haka ake bari a yi ta cire su ba bisa ƙa'ida ba, sannan kuma ba a dasa su. To, lalle fa wannan abu muna cikin barazana ba na wasa ba.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gai da Abdulwahab. A jihar Oyo kuwa rundunar 'yan sandan jihar ce ta gabatar da wasu 'yan fashi da ta kama ga manema labarai. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani.
Rundunar ƴan sanda ta jihar Oyo ta gabatarwa taron manema labarai wasu masu aikata laifuffuka su goma ciki har da ƴan fashi da makami. Commissioner ƴan sanda na jihar Oyo Mr. Abewodun Odude ne ya gabatarwa taron ƴan jarida masu aikata laifuffukan a hedkwatar ƴan sanda dake Elele Ibadan.
It is customary for citizens to express some fears of criminal activities. We want to assure you that we are determined to allay such fears by insulating the from any form of criminal activities.
Commissioner ƴan sandan na jihar Oyo yace yawanci kusan al'ada ne ga jama'a su rinka yin fargaba kuma su suna jin tsoron masu aikata laifuffuka, amma muna baiwa jama'a tabbacin cewa babu wata fargaba domin ƴan sanda za su tabbatar da hana aikata laifuffuka a fadin jihar Oyo. Commissioner ƴan sandan na jihar Oyo ya buƙaci jama'a da su haɗa kai da jami'an tsaro don tabbatar da cikakken tsaro a fadin jihar. Daya daga cikin waɗanda ake zargi da aikata laifuffukan, Shegun Adebirgwe, ya amince da aikata laifin.
After I left her place, I went back after 4 years. When I got there, she was out of the country. I went to the house, and meanwhile, when I was staying with her, I knew where the keys were kept, so that was how I gained access and secured the properties.
Shegun Adebirgwe yace ya zauna a gidan wani mutum a bara a Lagos. Bayan shekaru hudu ya koma gidan a Lagos, bai same shi ba. Ya tafi kasashen waje da yake ya san inda yake ajiye makullan gidan, sai ya dauka ya buɗe gidan ya kwashe kayayyakin gidan kafin a kama shi a Ibadan. Ababen da anka samu ga waɗanda ake zargin sun hada da bindigogin gargajiya biyar, harsasai, motoci da babura da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. To jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:21 na safe. Ga shirin mana gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Sunana Mahmud Lalo. A cikin shirin namu na wannan makon, shugaban Amurka Donald Trump na shirin sanar da wani ƙudurin doka wanda zai daƙile adadin mutanen da ke shiga ƙasar bisa ka'ida da tsaurara matakan mallakar katin izinin zama na dindindin a ƙasar, wato green card. Sannan za ku ji cewa bayan da aka samu wani ɗan hargitsin sauyin mukami a fadar shugaban ƙasar ta Amurka, shin ko yanzu gwamnatin ta Trump za ta samu daidaito bayan watanni shida da shugaba Trump ya kwashe yana fuskantar matsaloli? Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. To, a farkon makonnin ne fadar shugaban Amurka ta White House ta buɗe wani sabon babin shugabancin ma'aikatanta a ƙarƙashin jagorancin General John Kelly mai ritaya, wanda Trump ya nada a matsayin sabon shugaban ma'aikatan fadar White House bayan da ya jagoranci ma'aikatan tsaron cikin gida ta Homeland Security. A lokacin nada Kelly, Trump ya jaddada taken nan nasa na farfaɗo da martaba Amurka.
Za mu yi aiki tukuru, za mu farfaɗo da martabar Amurka. Komai ya ta'allaka ne akan farfaɗo da martabar Amurka, abinda za mu yi kenan.
Great again, that's what we're going to do.
Shi dai Kelly shi mai gurbin Ryan Priebus, wanda suka yi sa'insa da Anthony Scaramucci, wanda shi ma Trump ya sallama kwanaki kaɗan bayan da ya naɗa shi a matsayin daraktan yaɗa labaran fada ta White House. Naɗin da ya sa shi Scaramucci ya yi ta kwaɗa shugaba Trump.
I love the president.
Ina son shugaban.
An dai kori Scaramucci ne a ranar Litinin, ranar da Kelly ya fara aiki, wata alama da wasu ke ganin na nuna cewa da gaske yake yi wajen kawo ƙarshen yamutsin da fadar ke fuskanta tsawon watanni shida da suka gabata. Chris Whipple, wani marubuci ne da ya taɓa rubuta littafi kan muhimmancin shugaban ma'aikatan fadar White House.
You can't run the White House the way you run a Manhattan.
Ba zai yiwu mutum ya shugabanci fadar White House kamar yadda zaka tafiyar da ragamar kula da kamfanin rukunin gidaje da ke Manhattan ba, saboda yawan masu ba da shawara da ke zuwa suna tafiya ba tare da takamaiman wani da zai rika ba da umarni ba, ko kuma wani da aka nada domin tabbatar da aiwatar da manufofi.
To sai dai duk da wannan hatsaniya da ke faruwa a fadar ta White House, shugaba Trump ya yi kimimin cewa babu abin da ke faruwa a fadar. Cikin watanni shidan da ya kwashe yana mulki, shugaba Trump ya fuskanci matsaloli da dama da suka hada da raguwar farin jininsa a idon jama'a da kuma binciken katsalandan din Rasha. Baya ga haka, Trump ya fuskanci turjiya daga 'yan majalisar dokokin kasar waɗanda suka yi watsi da shirin sauya dokar da ke tafiyar da tsarin kiwon lafiyar kasar. Sai dai duk da haka, Trump ya ci gaba da kokarin jin hankulan magoya bayansa, kuma da yawa daga cikinsu suna ci gaba da kasancewa tare da shi.
We
Akwai buƙatar mu goyi bayan shugaba Trump yana iya bakin kokarinsa.
Wasu masu fashin baki na ganin watakila General Kelly yayi yunkurin takawa shugaba Trump burki, musamman kan yawan shiga shafin Twitter da yake yana aika sako. Kyle Kondik malami ne a Jami'ar Jihar Virginia.
If he could ever sort of discover some tranquility, I suspect that the public might.
Idan har zai yi kokari ya samu natsuwa, ina da yakinin cewa jama'a za su yafe mai, amma kuma ba mu ga hakan ba a cikin lokacin da ya kwashe yana shugabanci.
Yanzu dai za a tsaya ne a ga irin yadda tafiyar Trump da Kelly za ta kasance a kwanaki masu zuwa, yayin da Trump, wanda shine shugaban Amurka na 45, ke kokarin neman bakin zaren tafiyar da kasar bayan watanni 6 da ya kwashe yana tagatagar gudanar da mulki. Ba dai bangaren kuma shugaban Amurka Donald Trump ya goyi bayan wani kudurin doka da zai rage adadin mutanen da ke shiga ƙasar bisa ka'ida, tare da haɗin kan wasu sanatoci 'yan jam'iyyar Republican biyu da suka tattauna da shi a fadar White House. A farkon shekarar nan, Sanata Tom Cotton da David Perdue suka gabatar da wani kuduri da zai rage adadin baƙin da ke shiga ƙasar daga miliyan 1 zuwa 500,000 a kowace shekara. Kudurin dokan har ila yau zai nemi a rage adadin 'yan uwan baƙin da ke shiga ƙasar, da kawo ƙarshen shirin tambola na lottery, da kuma tsaurara matakan mallakar katin zama a Amurka na dindindin, wato green card.
Wannan doka za ta nuna yadda muke tausaya wa Amurkawan da ke faɗi tashi a rayuwa.
To sai dai tuni wannan yunkuri ya janyo kace na ce, inda wasu suke kallon matakin a matsayin na nuna wariya. Amma wani babban jami'in fadar White House Stephen Miller ya musanta wannan ikirarin.
The notion that you think that this is a racist bill.
Ikirarin da kuke yi na cewa wannan mataki ne na nuna wariyar launin fata ba daidai ba ne, kuma cin fuska ne. Gaskiyar maganar ita ce, adadin mutane da aka haifa a nan waɗanda asalinsu baƙi ne ya ruɓanya tun daga shekarar 1970. Kuma tsarin nan na bada katin izinin zama na dindindin, wato green card, shi ne ya bada wannan damar.
Amma Sanata Lindsey Graham, wanda kusa ne a jam'iyyar Republican, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa idan wannan kuduri ya zama doka, zai shafi tattalin arzikin jihar ta North Carolina, wacce ta dogara da gudunmawar da baki ke bayarwa. To masu sauraro, da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka yi ɗawainiyar kawo muku wannan shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To madalla a gai da Muhammad, kafin mu karkare shirin ga Aliyu ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
To sai mu bari fara da wanda kuma kai gare su kafin a tsinke mu a farko. Wato mun so mu ba ku labarin cewa kungiyar Tahrik Taliban ta Pakistan ta kaddamar da mujallarta ta farko ta mata zallan su, inda take amfani da bukin wajen yin kira akan mata da su zo su shiga cikin kungiyar mayakan ta mata su sadaukar da kansu ga yin jihadi. Ita dai wannan mujallar an rada mata sunan Sunnat Kaulaha, wanda aka ce sunan wata jaruma ce da aka yi lokacin zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad a duniya. Ana kuma ganin kaddamar da wannan mujallar a matsayin wani sabon yunkurin kungiyar Taliban da rashin Pakistan din wajen kaiwa ga miliyoyin matan Pakistan, da ganin cewa ta janyo ra'ayinsu su zo su shiga cikin gwagwarmayar da kungiyar ke yi. Sannan rundunar sojan Amurka ta ce ta haƙura za ta watsi da ƙoƙarin da take na neman sauran sojojin Amurka guda uku da suka salwanta bayan da jirgin saman su ya faɗi a cikin teku a ƙasar Australia jiya Asabar. An dai ci sa a samu sauran sojojin kundin bala su 23 da ke cikin wannan jirgin, wanda samfurin MV-22 Osprey ne da ya auka a cikin teku.
To masu sauraron mu, da wannan kuma ka ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Shubahiro Diodone wanda ya haɗa shirin da Bada Umarni, da ma injiniyanmu na yau Mr. Santos. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa. Assalamu alaikum.